أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله بإذن الله مدوكين سركي لتيمكن شيو لتنن هدو دواتن شعبان shekara ta 1443 wanda yazo daidai a miladi hijriya wanda yazo daidai da 7 da watan wannan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba karatun littafin mai albarka sunan Darimi sunan na al-Imam Darimi Allah ya mishi rahama da na so mu fara dan binciken ma'anoni da binciken abu darasin da ya gabata to sai dai mun ci lokaci sai dai duk darasin gaba nan musa akan mu mu zamana da shirin cewa aka tauba a fara sai mun bincike baya kuma binciken ku ta hanyar da na azawar da zan mu fahimci cewa mutun yana muraja'a da muka aza ana yi ko kuma ba a yi kenan insha Allah darasi na gaba kawa zan mu fara wannan binciken yanzu ma lokaci ne ya kure kuma kafin mu fara akwai wannan akwai wani rawi da muka yi bayani akan shi satin da ya wuce cikin sunan Darimi wani marawaici ne malam na aika muku don kan manta Abu Nu'man akwai Abu Nu'man da ya gabata cikin wannan littafi mai albarka muka ce wane ne ne al-Hakam ibn Nafi yawa Al-Hakam ibn Nafi ba shi bane ba wancan na Sahih al-Bukhari wanda yana nuna mana kenan kana biyayya da mutaba'a kan abin da yake gudana ba shi bane ba shi wannan na cikin sunan Darimi wancan na Bukhari Al-Hakam ibn Nafi ba shi bane ba wanda bai meta anan wannan nan shine Al-Hakam shi wannan ba hakan ba sunan shi wa sunan shi nan Al-Arim al-Mulaqqab bil Arim da sunan nashi ya shige mini na aika muku shi sunan to sunan ya shige mini As-Sadusi yake wanda la'ana mishi laqabi da As-Sadusi Al-Arim shine wannan wanda yake nan ba wancan bane saboda marwayta wanda suke ikhtiladi dole mutun sai yayi taka tsantsan kan sha'anin su ana samun irin wannan zai ga magabata Allah musu rahama sun yi rubuce ma akan Al-Mu'talif wal Mukhtalif Khatib al-Baghdadi yana da littafi guda akai wanda marwayta ne suna yazo dai sunan ma'ahi yazo dai amma ba mutun dai bane wani ma har sunan kaka yazo dai har ma laqabi yazo dai amma kuma ba shi bane baban da zan mu tashewa a cikin wannan littafi mai albarka na sunan Darimi Allah mishi rahama babu ma ukrima bihi annabi sallallahu alaihi wasallam fi barakati ta'amihi baban da ke bayanin abinda aka karamta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya karamta shi da shi na albarka abincin shi kenan wannan yana cikin bayanin mu'jizoji na annabi alaihi salatu wassalam sune yake ta kulla babu buka akan su Allah mishi rahama yake cewa yawaita abinci inji mai sharhi yake cewa yawaita abinci yana daga cikin manyan mu'jizoji da dalilai da suke nuna annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musannaf al-Imam Darimi ya fara da kissar gazwatul Khandaq daga hadisin Jabir a cikin ta akwai dalilai masu yawa da mu'jizoji zahirarru da ayoyi na hutar hankali ga duk wanda yake da zuciya kuma ya bada hankalin shi Ibn Ishaq sahibin sira mai sira yake cewa Allah mishi rahama da a cikin gina wannan Khandaq da aka yi rami da aka yi akwai hadisi da dama wanda sun zo mini yake cewa suna nuni akan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna annabta shi annabta ce ta gaske kuma musulmi sun ga wannan kowa ya gani ba abu bane wanda ake shakku akai hadisin da ke ciki hadisan wannan suna da ɗan lafuzza wanda yake mutun dole sai ya bada hankalin shi sai ya nura da kyau yake cewa hadisi na 42 akhbarana abdullah ibn umar ibn aban haddathana abdurrahman ibn muhammad al-muharibi an abdulwahid ibn ayman al-makki an abihi qala yake cewa qultu li jabir ibn abdullah nace ma jabir dan abdullah hadisni bi hadisin ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani labari da wani hadisi da ka jiwo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam sami'tahu minhu wanda ka ji daga gare shi arwihi anka wanda zan rawaito shi daga gare ka faqala jabir sai jabir yace kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawmar khandaq ranar da aka yi gazwatul khandaq nahafiru muna rami falabisna salasata ayyam sai muka zamna kwanikai guda uku la nad'amu da'aman bamu dandanu ko abinci ba wala naqdur alaihi bamu da iko akan shi kenan wannan yake nuna mana wahalar da suka sha wajen isar mana da wannan musulunci wanda mu a haka ya iso mu kuma dan neman a san abin da suka karantar da mu kin yake wahala yace wala naqdur alaihi bamu iyawa akan shi bamu da iko abinci fa aradat fil khaifil fil khandaq sai bujuro a cikin wannan ramin da muke tona rami ne da suka yi Salman al-Farisi ya ba da ra'ayin cewa su a Farisa ga yadda suke hikima in mayaka sun zo musu sai su kewaye garin gabaki ɗayan shi da rami saboda dokin in yazo ba zai iya tsallakawa ba mai tahiyya kasa kuma ba zai sauka ba ya fito mai shiga cikin garin dan saboda dokin shine makamin yaki kenan sai ya kawo wannan ra'ayin to wannan ramin gari guda a gina shi ɗan uwa a kewaye shi da rami ba karamin aiki bane to wannan yace muna cikin wannan ramin kwana uku bamu yi abinci ba ana cikin wannan ku duba ku ga wanda kwana uku bai dandani ko da bino ɗaya ba kuma a ce a kewaye gari da rami da shi gari guda yace kuma ana cikin wannan sai ta bujurto miye bujurto kudiya yace sai wani katan dutsi ya bujurto ana fassara shi da katan dutsi amma ƙasa wadda take mai tauri wanda mu nan a wannan garin zan mai iya fahimta me ake nihi nan gurin muna cikin guri mai tauri wanda in ana rami zaka tar da wata ƙasa wadda ko da wannan kin abun bugun sai an jima ana yi ake iya cimmata ake iya wuce ta yawa to irin wannan suka tarda kudiya yace faji'tu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nazu faqultu nace mishi ya rasulullah ya ma'aikin allah hazihi kudiya an samu kasa mai tauri kada aradtu fil khandaq ta bujuro a cikin gazwatul khandaq eh kudiya nan fadakarwa saboda wajen malaman mu yadda muka karance shi kawace ake dutsi amma fasara ta nuna ta sharhin malamai ba dutsi bane ba ba dutsi bane dan ka wani ya san shi da cewa ana tafassara shi da dutsi yaji muna cewa kasa mai tauri sai ga an samu bambanci wannan shine daidai ba dutsi bane yace kudiya sai ta bujuro mana kasa mai tauri fil khandaq yace farashashna alaihi ma sai muka dan zuzzuba mata ruwa kenan kaga yake nuna ba dutsi bane dutsi irin wancan ka zuba ruwa ma tafshin me zai kenan kasa ce mai tauri irin wannan yace fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa badnuhu ma'subun bi hajarin cikin shi a darma da dutsi fa akhadha almi'wala aw almisahat sai amshi ga tari ko kuma hantariya summa samma salasa annabi yayi bismillah so uku yace bismillah summa daraba sannan sai yayi abun nan kenan nan gurin aka ce samma samallah ne kaw summa daraba sannan sai ya buga fa adat kasiban ahayar kaw sai ta koma rere wanda yake mai tabshi reren ma mai tabshi annabi bugo ɗaya mata ta koma rere mai tabshi dan saboda sadauki ne sadaukai kamar yadda ake cewa an ba annaba ƙarhi na mutum 40 kuma ya gama da addu'a yace falan ma ra'aitu zalika min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da naga wannan ga annabi mai tsira da amincin Allah qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah yayi zalli ka bani izini kenan bani izini intahi gida saboda taro irin wannan in za a yi Allah ya mana bayanin cewa innamal mu'minu allazina amanu innamal mu'minu allazina karshen suratul wannan idza kanu ma'ahu fi amrin jami'in lam yazhabu wa ta'azunu innamal ladzina yasta'zunuka ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasuli kenan nan fa idza sta'zanuka kenan nan gurin neman izini ne kuma annabi sai bashi izini kenan yake nuna mana cewa basira da sa hankali cikin nasoshi shi yake fahimtar da mu gane wasu alaka tsakanin nasoshi wannan yake nuna mana cewa hadisin nan wacce aya ta riga shi sabka dan gashi sai da ya nemi izini dan nuni ne akan cewa aiki ne da wacce umarnin na Allah faqala sai annabi ya ce fa azina li sai bani izini faji'tu mar'ati sai naje wajen matata fa qultu sai nace mata ra'aitu zalika min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ce ba yawa fa qultu sai nace miki sakiratki ummuki kenan nan kalma ce da ake faɗa wadda ba manhajta ake nihi ba fa qultu sai nace kad ra'aitu min rasulullah shay'an naga wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la sabara li alaihi wanda bazan yi hakuri akan shi ba dar mai cikin nan dai saboda yunwa ne fa hal indaki min shay akwai wani abu wajen ki da zan mu samu akai mishi eh fa qalat sai tace indi sa'un min sha'ir a wajena akwai tiya guda ta sha'ir wa anaqun da wata yal akuya karama kar sai ce fada hannan sha'ira sai muka nika wannan sha'ir din lokacin tahuna ce ta hannu suke wazabahana al'anaq wannan yal akuya karama muka yanka ta wasalakhnaha wasalaqtuha yace na hede ta hida yace assalah in salaka kama ya huta allazi atainahu atana fansalaka minha, sai Allah ya amfani da ma'anar hida. Hida an aka hudda nama daga jikin wata shi yana koma, to Allah wancan malamin sai mana amfani da kalmar hida ya nuna mana cewa huta ce yayi ta har abada daga awoyin Allah wanda bai koma ba. He kawo kalmar hida sai ya ce na hede ta waj'altuha fil burma, na sanya ta abu cikin tukunya. Alburma ita ce wadda ta kasance, in an ce ana cewa alburma idan ta kasance talaka ce, tukunya talaka ita ake cewa alburma. Waye san sunan tukunya banda wannan? Al to alqidr ita qarhi, alburma kuma ita ce talaka. Yace wa ajanatu shi wa ajantu sha'ira, sai na kwaba wannan sha'irkin. Al'ajir shine gari, yace nan mai da shi gari. Summa raja'tu ila an-nabi, sai naje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, faqul falabistu sa'atan, nazamna wata sa'a guda. Summa sta'azantu saniya, sannan nan nemi izini na biyu. Kenan ya gyara, ya bara mata ta dafa ta gyara, tayi wannan tayi wanki. Fa azina li faji'tu, sai bani izini na zo. Fa izal ajinu kada amkana, yace sai gashi garin nan ya kai. Fa amartu ha bil khubzi, sai nace mata to yanzu khubza zaki. Waja'artu al-qidra, to kun gani ko, sai ta sanya tukunya alal asafi a tsakanin murhu guda biyu. Kala Abu Abdurrahman, sai Abu Abdurrahman yake cewa, wane ne Abu Abdurrahman? Shine al-Imam ad-Darimi yace inna ma hiya al-asafi, sune murhuna guda uku, walakin haka za, sai dai haka muka rawaito shi. Kenan a cikin afwan, a cikin cancai al-asafi an nura kalmar ta harko ce waj'altu al-qidra al-asafi, nasa ta busa al-asafi. Al-asas jam'i, al-asafi jam'i ne na asas, wanda kayan daki ne. To amma ba shi ake nihi ba, amma ruwaya ce yadda ka samu hadisi haka zaka faɗe shi, koda mutanen yayi kuskure ya kawo shi da kuskuren sai faɗa ce amma murhu ake nihi, sai dai haka muka samu hadisin. Kala sai yace summa ji'tu an-nabiyya, sannan sai nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, sai nace inna indana tu'ayyiman lana, a wajen mu akwai dan abinci kadan a wajen mu. Yayi tasgirin shiga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace fa in ra'aita an taquma ma'i anta wa rajulun aw rajulani, in ka ga daman ya ma'aiki ka taso mu tahi tare da kai da mutum ɗaya ko mutum biyu ma aka tare da kai, kenan sai ku zo mu tahi. Fa qala, sai yace wa kam huwa, kamar yaya ne abincin? Annabi ya tambaye shi. Qultu, sai nace sha'un min sha'irtiya, ce ta sha'ir, wa anaqun, da wata karama akuya muka yanka. Fa qala, sai yace irji ila ahlika, koma wajen iyallan naka. Wa qulla, haka ce mata, la tanzi al-qidr min al-asafi, kenan ka ga nan ya bayyana. Kada a hudda tukunyan nan daga bisa murhu, wala tukhrijul khubza min at-tannur, kuma kada ta hudda khubza daga cikin tanda, tabarta a yadda take. Hatta a ci har sai nazo. Summa qala lin-nas, sannan sai annabi ya ce wa mutane, qumu ila baiti Jabir, duk ku taso mu je gidan Jabir. Qala, sai ya ce fastahayu ta haya Allah ya alamuhu illa Allah, najwa ta kuma yadda ba wanda ya san matsayinta sai Allah. Dan abinci kwano guda na ce annabi ya taho ya kwaso jama'a mayaka duka, ya ce ku taho mu je gidan Jabir an yi abinci. Ya ga cewa kumeta zai zo a huddo dan abinci kadan. Fa qultu limra'ati, sai nace ma matata, sakira ciki ummuki, kad ja'aki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi ajma'in, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo miki da sahabban shi dukkan su. Fa qala, sai tace a kana annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alaka, shin annabi ya tambaye ka ni kamit da'am, abincin nawa ne? Fa qultu na'am, sai nace eh ya tambaye ni. Fa qala, sai tace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon shi sune mafiya sani. Kad akhbartuhu bima kana indana, mun bashi labari ga abka, bashi labari ga abin da yake wajen mu. Fa zahaba anni ba'da ma kuntu ajidu, yace abinda nake ji na damuwa sai ta hika waye barni. Wa qultu, sai nace mata laqad sadaqta, cikin yi gaskiya. Kenan wannan mace ce mai hankali, ta san abin da take. Da daga zawwashe ce annabi ya zo da sahabbai duka irin matan mana, ce wayyo mun shiga uku, zai kunyata mu yau. To amma sai ta ce mishi annabin ya tambaye ka adadin abincin? Sai ta ce, yace eh ya tambaye ni. Ta ce to ba zan mu kunyata ba, tunda dai ya san abincin kuma ya kira jama'a kawo musa ido. Yace fa jaa annabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Fa dakhala, sai ya shigo. Summa qala li ashabi, sai ya ce masahaban shi, la tagdagadu, kada ku yi matsatseniya, tunda abinci ne kadan, kowa da yunwa, kowa ma zai yi matsatseniya ya shiga cikin yanci na wari. Yace summa baraka ala tanur, sannan annabi ya sa albarka ga wannan tandak, yace Allah mata albarka. Wa ala alburma, tukunyan ma ya sa mata albarka. Qala, ce faja'alna na'khudhu min at-tanur al-khubz, sai muka fara muna ta dauka daga cikin tandan nan, muna ta daukan khubza, wa na'khudhu al-laham, muna ta daukan nama min al-burma, daga tukunyan lakan nan. Kenan muka nura cewa naman an dafa shi a tukunyan laka, khubza an yi ta ne a cikin tukunya ta ƙarhi. yace fa thurrida wa nagar fa fa nusarridu wa nagarib sai mu kasance muna hekewa kuma muna dauka muna kwamfata muna ci yace wa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li yajlis ala sab'a a cikin wannan akushin mutum bakwai su zamna au samaniya ko takwas fa iza akalu idan suka ci kashafana an tanuru sai mu bude wannan tanda wa kashafana an alburma mu bude tukunya fa iza huma amla uma kana sai mu ga sun hicika sama da yadda suke na farkon fa lam nazanna fa al zalika mu gushe ba muna ta aikata haka duk mayakan kullana na fatahana tanur duk lokacin kullama fatahana tanur duk lokacin da muka bude tandan nan wa kashafana an alburma muka bude wannan tukunya wajarnahuma amla umakana sai muga suna sun hicika ga yadda muka san su hatta shabi almuslimun hay da muslimi suka cika suka koshi kulluhum dukan su wa baqi da'ifatu min at'am wani bangare na abinci yayi saura fa qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam innan nasa gar asabatuhum khamasa lalle mutane yunwa ta same su fa kulu adimu ku ci ku sha yace falam nazal yawma nazalika na akulu na din bu mu gushe ba a wannan wunin muna ci muna ta ciyar da mutane wa akhbarani yabana labari annahum kanu 800 sai kasance mutun 800 ne au qala ce 300 ko 300 ne ayman yace la adri ayyuhuma qala ban san ba cikin kalmomin wane ne ya fada kenan wannan hadisi yana cikin sahihi bukhari yana cikin sahihi muslim hadisin da wannan al-imam ya huddo hadisi ne shahararre hadisi ne wanda ake kawo bukhari da ahmad afwan sun huddo shi bai cikin muslim duka yake nuna mana abu ne shahararre sai hadisi na gaba al-imam yake cewa hadisi na 43 akhbarana zakariya ibn adi addasana ubaidullah huwa ibn amri ana abdul malik ibn umayr ana abdurrahman ibn abi layla an anas ibn malik qala yake cewa amara abu talha ummu salim abu talha ya umarci ummu salim an taj'ala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman tasanya ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinci akul minhu wanda zai ci summa ba'asani abu talha sannan abu talha ya aike ni ila rasulillah zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu sai nazo mishi fa qultu sai nace mishi ba asani ilayka abu talha ya aiko ni zawwa gare ka fa qala lil qaum sai yace ma mutane qumu fantala ku tashi ku mutahi wan talaqal qaum ma ahu mutane suka taso suka taho tare da shi kenan wannan yana nuna abin ya tabbata ga jabir ya tabbata ga abu talha dan Allah ji kan darimi a cikin irin wannan yana kawo nasoshin da hanyoyin ta hanyoyin da suka tabbata kuma duka masu kyau ne fa qala abu talha yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ma sanatu ta'aman li nafsika khassa abincin nan da na aikata fa dan kai kanka ne kai kadai kuma ka kira jama'an nan duka yace mishi la alayka in talik kakka damu kau zo mu tahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi haka qala sai yace fan talaka sai ya tahi wan talaka alqaum mutane ma suka taho qala sai yace faji abi ta'ami aka zo da abincin nan fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu sai annabi ya aza hannun shi wa samma alaihi yayi bismillah summa qala sannan sai ce izal li ashara ba da izini da mutun goma su shigo qala fa azina lahum yabasi izini fa qala sai ce kulu bismillah ku ci da bismillah ku ce bismillah in zaku ci fa akalu suka ci hatta shabi usair suka koshi summa qamu sannan suka tashi summa wada ayadahu kama sana sannan ya aza hannun shi kamar yadda ya aka ta filmar ratul ula cikin kashi na farko wa samma alaihi ya mushi bismillah kenan hannun shi yake azama abincin ya mushi bismillah shine sa albarka qala sai ce la alayka yace eh izalli ashara ka ba mutun goma izini fa azina lahum ya basu izini fa qala sai ce kulu bismillah kuma ku ci da sunan Allah fa akalu hatta shabi suka ci sai suka koshi summa qamu sannan suka tashi hatta fa'ala zalika bi 80 rajulan sai da yamma mutun 80 haka qala sai ce wa akala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ahlul bait da masu gidan wa taraku su iran sai suka bar saura kenan wannan kikkiawan shugabanci annabi ba da kanshi ya fara ba bari yayi sai da talakawan shi suka ci suka koshi dada an yi so kuma shi ya ci sauran haka nan masu gidan ma masu abun haka aka yi he saura aka bara musu wanda yake nuna mana bambanci tsakanin shugabannin mu da wannan bayin Allah wannan hadisi ne sahihi al-Imam Tirmidhi ya huddo shi cikin Shama'ilul Muhammadiyya da Ahmad cikin Musnadin shi da Haisumi da Tabarani dukkan shi rijalin shi sahihai ne حديثنا 44 yake cewa akhbarana muslim ibn ibrahim haddathana aban huwa al-attar haddathana qatada an shahr ibn haushab an abi ubayd annahu tabakha lin nabi sallallahu alaihi wasallam qidran ya dafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam tukunya ma'ana ya dafa mishi abinci a cikin tukunya ba wai tukunya kan tabar tukunya ba cinta ba ake fa qala lahu sai yace mishi nawili ne zira ba ni zira'i guda kenan nama ne wa kana yujibuhu zira'i zira'i da ma shi yake burge annabi sallallahu alaihi wasallam cikin nama fanawalahu zira'a sai bashi zira'i summa qala sai yace nawilin izira'a bai komin zira'i fanawalahu zira'an he bai komin shi wani zira'in summa qala sannan sai ce na wulini zira bi qomun zira'i fa qulti ya nabiy Allah wa kam li shat min zira ya ma'aikin Allah akuya ku zira'i nawa gare ta fa qala sai annabi kenan ya kare kuma kake cewa an karo sai ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi law sakatta la'aitu la'aitu azru'an ma da auta bihi yace da sakatta law sakatta da kai shuru da kai ta bani zira'i matukar nace ka kawo tambaya da kai kan nuna cewa ya kare shi yasa abun ya kare wannan kuma yana kama da hadisin da Aisha Aisha take cewa Allah mata rahama a hadisin Bukhari annabi alayhi salatu wassalam ya bara mana wani sha'ir gube bara mana komai ba bayan mutuwar shi sai sha'ir guda sai muke ta cin shi muna ta cin shi ban abun nan kimshe sai hatta qala alayya fakiltuhu fa faniya sai da lokaci tsowatar na auna kau sai kare tace da ban auna ba da mun yi tace har abada kenan auna wannan ganin kwafshi yasa ya kare to irin wannan ne ta tabbata ga wannan sahabi mai albarka hadisin wannan nashi shima sahihi ne Tirmizi ya huddo shi wancan na harko kai afwan takharijin shine na hada wancan na harko Bukhari da Muslim ne wannan kuma Tirmizi cikin shama'il da wancan takharijin na muka hada hadisi na 45 darimi Allah mushi rahama yake cewa haddasana akhbarana Abu Nu'man wannan abadu hankali da kyau Abu Nu'man ya ba mu labari kenan kun gani shine Abu Nu'man ba arhakam ibn Nafi ba yake cewa haddasana Abu Awana anil Aswad an Nubayl anzi an Jabir ibn Abdullah qala yake cewa kharajna ila kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto ila mushrikina zuwa ga mushrikai liqatilhum dan ya yake su fa qala abi abdullah sai babana abdullah ya fada kenan jabir dan abdullah abdullah kuma shine jabir ne yake ba mu labari yake cewa babana mai suna abdullah sai yace kaza yace ya jabir ya kai jabir la alayka an takuna fi nazari ahli almadina kada ka damu ka kasance cikin masu sauraro na cikin mutanen madina hatta ta alamu ma yasiru min amrina jam'u nazar har sai ka san yadda lamarin mu zai koma ma'ana yaki zan mu tahi haka san cewa yadda lamarin mu zai koma yace fa inni wallahi laula anni atruku banatil li ba'di yace wallahi dan baban zan bar diyana mata a bayana ba la hawabtu an tuqtala bayna yadai da na so jabir a kashe ka gabana ina kallo yadda yake kauna shahada haka yake kauna dan shi yayi shahada ba mu ba da san rai muna san ran mu muna san na diyan mu ba mu san komai ya taba su to haka suke su suna san yace dan ba diyana ba shi ya sallama ma kanshi neman shahada zashi to yace da dan ba wannan diya matan bani in mutu kai ka mutu mu bar su ba mai kama musu da na so gaba ɗaya zan mu je mu shahada mu mutu tare kuma haka ta kasance qala fa bainama ana fi nazarin na haka ne kuma ina cikin masu sauraro masu daku iz ja'at ammati bi abi sai ammata ta zo mini yar uwan ma'aihin kenan ta zo mini bi abi da babana wa khali da khalina tace lita da funa huma fi maqabirina dan ta binne su a makabartan mu tunin san mutu kenan an taho san yi shahada yace falahi qarajun umbu man ta ba shine wanda Allah ya sako ya stabshiruna akan shi yace falahi qarajulun yanadi sai ya gamu da wani mutum yana kira yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya amurukum yana umartaku an taruddu alqatla kumaida wanda suke kasassu fatarfinuhum fi madaji'ihim madaji'iha ku binne su a gurin makwantarsu har su kutilat inda aka kashe su kenan shahidan wannan annabi ya bada umarni a kashe abunne su inda aka kashe su kuma ida su yace faradarnahuma sai muka maida su fadafannahuma fi madaihuma muka binne su haisu kutila gurin kwanci makwanci su inda aka kashe su fa bainama ana fi khilafati muawiya yace a zaman zamani muna cikin halifancin muawiya ibn abi sufyan kenan kun ga an dau dogon zamani daga annabi kahin halifancin muawiya ya zo shekara nawa ne yace iz ja'ani rajulun sai wani mutum ya zo mini faqala yace ya jabir ibn abdullah ya kai jabir dan abdullah laqad asara abaka ummal muawiya ma'aikatan ummal sun tono gawa ubanka sun tono gawan ma'aihinka asara shine tonawa yace fabada sai ya bayyana fa kharaja da'ifatu fabada ya bayyana ma'ana sun tono shi ya bayyana ya fito daga cikin kabarin shi yace fa kharaja da'ifatu minhum sai wasu jama'a ta daga cikin su suka tafi talaktu lai sai na tahi wajen shi fa wajadtuhu ala an-nahw alladhi fa'tuhu lam yataghayyar natar da shi a yadda yake ba tare da ya sauya ba illa malame da alqatilu sai dan abinda wannan wanda ya kashe shin bai bari ba qala sai ce fa waraitu husaina binne shi eh tarihi ya nuna cewa wannan kisan nashi da binnewa shekara 46 ne jabir ya je bude baban shi kuma ya tarda shi a yadda yake yace ka taba jikin nashi san hiya hina mu mahuna muke duniyar gashin jikin shi ci gaba ma yayi da to da kosawa kuma jikin shi yace hantariya ta dan taba sai da majini ya hutu yadda aka kashe shi haka yake yadda Allah ya faɗa cewa kakku zatan cewa matattu ne haka muka gani mu ne shaida yace wa taka abi alaihi dainan sai babana ya bar wani bashi mina tamr na dabino fashtadda alayya ba'd gurama'ihi fi taqadi wasu daga cikin basu bin shi bashi suka yi ta tsananta mana akan cewa su mu biya su abun su yace fa ataitu rasulullahi nazo ma manzon Allah sai fa kurci yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah Jabir fa yana dan sha wani abu ne baban shi ya mutu ya bar shi da diya mata wajen nawa kuma ya dauda wani sai yake kula da su guda nawa guda tara kuma har ma yake biyan kokarin biyan bashin ma'aikin shi yace inna abi usiba yawm kaza wa kaza ma'aikina an kashe shi rana kaza da kaza wa innahu taraka alaihi dainan min at-tamr ya bar wani bashi na dabino da ake yake kanshi bashi ne na abin da zai ci wa innahu qad istadda alayya ba'd gurama'ihi wasu daga cikin masu bin shi bashi sun tsananta mini fi talab wajen nema fa yuhibbu an tu'ina ni alai ina so ka taimaka mini akan sha'anin shi la'allahu an yanzurani akam yayi wa ya saurara mini yana nema annabi ya sa baki mai bin bashin nan ya dan saurara ya bada lokaci yace da'ifatun min tamrihi ila hadha siram ya dan saurara mini wani bangare na dubina har zuwa lokacin girbi al-muqbil birki gurbi mai zawwa kamar kace zuwa kaka ta gaba mai zawwa kala na'am annabi yace to ati ki zan zo maka insha Allah qariban Allah ya so a kusa min wasa din nahar a tsakiyar rana yake nuna shugaba ne mai kula da lamarin talakawan shi mai amsa koken wanda mai koke in yazo a ran nan yace yau zan ji kala sai yace faja'a ma'ahu khawariyuhu annabi yazo tare da shi ya koi tatattan mabiyan shi kala sai yace faja'a sufi zill suka zamna a cikin inuwa wa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi sallama wasta'azana yan nemi izini summa dakhala alaina sannan ya shigo mu kala sai yace wa qultu limra'ati yana ce ma matata inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'i'ul yawm manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau yana zawwa gidanmu wasa'an nahar tsakiyar rana fala yaryannaki kada ki saki ya ganki wala tu'zi rasulullahi ka inga kin cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in cikin wani abu wala kunga tasbitu tabbatar da abin da yake tabbatacce ne kamar yadda mai matan sahabbai kamar yadda mai mukama nake cewa misalka la yuqra wala wala asa wala nabahu bi tarkil hasa ba sai an musu nasiha ba saboda tarbiya da wannan da suka amma duk da wannan dan girman bakon da za a yi da kake sake in ga wani abun wurshin kumya wala tukallimihi ko magana kake mishi kan je ki shirme tace fa farashat firashin hita shinhuda wisada da matashin kai wa wada ra'sahu fanama annabi azza kan shi yayi barci fa qultu li maulalli sai nace ma wani bararran bawa na izbaha hazihi al-anaq yanka wannan yar karama akuye wa hiya dajinun samina dabba ce ta kiwo a gida take kosassa yace mishi falwaha kuma kai gaugawa fasur'a kenan igaugawa wal ajal da gaugawa da duka abu daya ne yace ifrug minha qabla an yastayqiza rasulullah kai gaugawa ka kare kan annabi ya tashi daga barcin shi wa ana ma aka ban ina tare da kai ina nan kenan ido na kanka kai gauga ka kare bakon mai kare ya tashi abinci a dahi falam yazal fiha hatta faragna minha bai ga bai gushe ba yana tayi har sai da muka kare shi bawa wa huwa na'im annabi yana barci fa qultu sai nace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqiz yada ubi tahurihi lalle ne mun sani annabi riga ya tashi daga barci zai nemi cewa aka mishi ruwan arwalla wa ana akhafu idza faraga an yaquma fala yafaragu min tahuri yace ni ina jin tsoro idan ya gama ya tashi ba tare da ya gama arwallar tashi ba ta wida ul anaq ha a ajje wannan abincin bayna yadaihi a gaban shi falan mastai kaza yayin da annabi ya gama kala sai ce ya jabir ya kai jabir itini bi tahur kawo mini abun arwalla kene yake nuna sun karanci annabi sun san halayen shi sun san abin da yake so da abubuwan da yake farawa da su kala na'am sai ya ce to ya ma'aikin Allah falam yafrug min wudu'ihi bai gama komi daga arwallan nan tashi ba hatta wudi'atil anaq sai da aka ajje wannan dabba a gaban shi bayna yadaihi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan guri ya cika yana gamawa ka a ce annabi yayi jira dan girmama shi yadda suke girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kamar a ce yanzu yau malam mas'ul shugaban kasa ya zo ya kawo ziyara gidanka kai ta fama akan cewa ka hota kumiya to annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan yazo kala sai ce fa nazar ilayya sai ya dube ni fa kala sai ce ka annaka kad alimta hubban allahama yace kamar wannan ka san yadda Allah ya sa muke san nama yace udu Abubakar kirayu Abubakar kenan yadda annabi yake nuna cewa kusancin shi da kaunar shi da Abubakar da kuma yadda matsayin Abubakar yake a wajen shi sabanin ɗan Shi'a da suke zagin suna cewa makiyin shi ne maciyin amana shi ne summa da'a hawariyu sannan annabi ya kira annabi ya kirayo makusantan shi kala sai yake cewa kenan yake nuna cewa daga an samu abu babban masoyi ake kirawa ba ka samu ba dan sako samu ka ki dangi da ka samu ba ruwanka kawai in na samu ko amma ya rasa to annabi sallallahu alaihi ba haka bane halayen shi faji abi da'am kun ga ai a cikin magana yace ka san yadda muke yawan san nama amma duk da san da yake mishi baya ce ba to ni dai zan cinye sai da yace a kirawo masoyin shi yace fawudi sai aka aje wannan naman fa wada ayyadu hu ya aje hannun shi wa qala bismillah yace bismillah kulu kuci fa akalu suka ci hatta shabi usair suka koshi wa fadala minha lahamun kathir nama mai yawa yayi saura kenan irin wancan ne mu'jiza ta bayyana yace wa qala yace wallahi inna majlisa bani salma lalle majlisin bani salma la yanzuruna ilaihim suna kallon su hu ahabbu ilaihim min ayunihim ma yaqrabunahu makhafata an yu'zu suna san wannan abun naman nan suna kaunar shi saboda saura ne na annabi amma kada su taho su zaburo su tutar da annabi ya hana su zaburo wajen wannan nama sun makama sannan annabi ya tashi wa qama ashabuhu sai sahabban shi suka tashi fa kharaju bayna yadayhi suka huta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu ya kasance yana cewa khalu zahari lil malaika ai yana daga cikin ladabin tahiyya babba ba gaban shi ake shiga ba bayan shi ake tsaya to amma annabi shi kuma kususiya yake ce musu ku bar bayana dan mala'iku ku shiga gabana mala'iku suke take mishi gargadar ba ba ɗan adam ba ku ku shiga gaba qala sai ce fa ataituhum sai nazo musu fa fattaba'atuhum nabisu hatta balagtu suqfatul bab he da nazo koha ba koha wannan kin dangar sama koha wannan dan abin da ake azza kafa a na koha in za a fita wanda ana yin shi sananne ne yace sai da nazo wannan gurin fa kharajat imraati sai matata ta huto sadarha ta huto fa akharajat sadarha ta huto gabanta wa kana sitira ta kasance mata ce mai yawan sitira kenan ta huto kirjinta haka talleko ba wai ta huto babu kirji babu wannan yana nan ta huto shi yasa yace da sitira ta mata ce mai yawan sitira fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah salli alayya wa ala zawji yi mini addu'a da ni da mijina ta karye ka'ida cewa kai sake kin jikin mishi magana ki kunyata ni qala sannan sai ce sallallahu alaihi wa ala zawjiki annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yan mata addu'a summa qala sannan ce ud'uhu ud'u li fulana ku kira mun wani kenan duka wannan tarban bako ne da karbashi duka wannan abubuwan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara su ba sai da ya bari to aka ce a nemo wani ya ni garim yana nihin bakon mai bin shi bashi allazi sadda alayya fi talab wanda ya tsananta mun wajen neman bashin shi fa qala anas sai anas yake ce ai mun ga cewa asalin zawwaga abin da ya kashi neman a rage ma jabir a dan yi asassabta mishi bashin ya kai badi yace jabir sai yace da'ifatun min dainika saboda me yake nuna mana wannan ƴan uwa kamar yadda ya nuna anas cewa bashi azaba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa bashi idan mutun yace bashi da rana yayi alƙawali ya saba yayi alƙawali yayi ƙarya dau alƙawali ya saba sai annabi sai yace mishi ta'ifatun min dainika yace mishi qala anas fa qala anas jabiran sai alasi yake cewa jabir ta'ifatun min dainika allazi ana abika ila hadha siramil muqbil yace ka rage mishi wannan bashin da kake bin shi har zuwa yanka ta gaba girbi na gaba qala sai yace ma ana bi fa'il banna aikata qala sai yace wa atal sai ya kawo illa wannan wace fahimta zaku yi ɗan uwa duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo takanas ya zo mai suyan saboda shi ya taho ya nemi alhurma ba dan karhi ba a matsayin shi annabin Allah da jagoranci wannan mutun ya kiya yace banna aikata wa atalla ya kawo illa yace inna ma huwa malu yatama dukiyan marayu ce bana rage ba kuma wannan warware magana tun ka ayi nisa ba yahude ne ba musulmi bane sahabi ba dukiyar marayu ba ko tawane ne ce annabi yace sabke ba zai sabke ba dan saboda annabi ya wuce wata ran ta masallaci yayi su suna ta dimi ana ta rikici aka ce wane ne da wane ne yana bin shi bashi annabi ya komo yace mishi daga me ko hannu ne ma annabi yace wane ka dan rage daga bashin naka mana sai ce ya ma'aikin Allah duka nashi ne na bara mishi huwa lahu duka na yahe mishi ya bari kenan kaga su sahabbai wannan shine halin su wannan da yace na kiya banni ba sahabi bane mana huki ne ba yahude ne ba musulmi bane kuma haƙin shi ne har yace dukiyar marayu ce yace ya ma'aikin Allah aina jabir ina jabir yake qala sai yace qultu sai nace ana za ya rasulullah gani ya ma'aikin Allah qala sai yace killahu min al-ajwa auna mishi da binan shi fa inna Allah sawfa yufihi Allah yanzu zai cika mishi tunda ka nuna cewa kai baka sabke ba bari to ka gani yace farafa ra'suhu ila sama sai ya daga kanshi zuwa ga sama yace fa iza shamsu qad dalakat sai ga rana ga ta karkace duluki shams shine karkacewar rana. Yace as-salatu ya Abu Bakar, salla ya Abu Bakar, kare ce fan fan dafa'u ila al-masjid, suka tunkuda zuwa masallaci. Fa qultu li garimi, nace ma mai bi na bashi, yace qarrib au ya tuka kusan toji kakka. Fa qultu lahu min al-ajwa, nai ta auna mishi dabinan wannan. Fa wafa nau'i ne na dabino, dabino nau'i nau'i ne. Yace fa wafahu Allah, Allah ya cika mishi bashin, shi ma mu'jiz ce ta cika, akai ta auna yake kariya, akai ta auna yake kariya. Yace muka cika mishi bashin shi, wa fadala lana min at-tamr kaza wa kaza, dabinan sai da mu sauratiya kaza da kaza. Yace faji'tu as'a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai da nazo ina zawwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi masjidihi, a masallacin shi. Ka anni sharara, kamar ka ce ni tartsatsi ne na wuta, yadda in ka kyata wuta tartsatsinta da yake zuwa da gaugawa, kamar zaka ce ni haka nan ne, ma'ana dan gaugawa da wannan sallah zasu bar shi. Yace fa wajadtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad salla, na tarda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah. Kuma wannan ka a ce ya bar jam'i, yana wannan abu ne mai muhimmanci, kuma annabin ya ce mishi zamna ka biya shi. Fa qultu, sai nace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni qad kiltu li garimi, na auna ma mai bashin nan nawa tamrasu da binnan shi. Fa wafahu Allah, Allah ya biya mishi, ya cika mishi. Wa fadala lana min at-tamri kaza wa kaza, kuma kaza da kaza ya mana saura na dabina, ya ambaci tiya kaza. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina umar ibn al-khattab, ina Umar dan Khattab. Kala, sai ce faja'a yuhawir yuharwil, sai yazo yana ta gaugawa. A hadisi ya tabbata cewa iza atani yamshi ataituhu harwalatan, zan zo mishi ina gaugawa. Yuharwil kuma fi'ili madin shi ne, yana fi'ili mudari. Kala, sai ce sal Jabiran, ka tambayi Jabir bin Abdullah, an garimihi, gami da bin bashin shi, wa tamrihi kuma da dabinan shi. Kala, sai ce ma ana bisa'ilihi, yace bazan tambaye shi ba. Kada alimtu anna Allah sawfa yufihi, na san cewa Allah da sanni zai cika mishi. Iz akhbarta anna Allah sawfa yutin, da ka ce Allah zai cika mishi. Menene nan annabi sallallahu alaihi wasallam Umar yake nihi? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi tambayi Jabir, tun kan yazo ne. Annabi ya tambaya, ce ina Umar, je ka ka tambayi Jabir yaya shi da mai bashin nashi. Yace ya ma'aikin Allah, banni tambaya shi, ma na san kawai ya cika, tun da ka ce Allah zai cika mishi. Yace wannan sika ce da magana annabi, da yarda da cewa annabi in ya faɗi magana haka ce. Faraddada alaihi, yace yan maimaita mishi, waraddada alaihi hazihi kalima salasa marrat, yan maimaita mishi wannan kalma har sau uku. Kullu zalika yaqulu ma annabi sa'ili, dukkan wannan Umar yana cewa ba ma sai na tambaye shi ba. Wannan wai ba za kan mutun ya dauke shi cewa annabi yana ta umarni, Umar yana cewa ya kiya, a'a, umarni ne wanda yana nuna cewa wannan yana nuna karhin imani da sika da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa kana la yuraji'u ba'da al-marra as-salisa, ya kasance bai muraja'a bayan ta uku. Yace bai mai meta kenan, ta uku bai ce ba kuma bai yi. Fa qala, sai ce ma fa'ala garimuka wa tamruka, ya mai bashin kai aikata da mai dabinan ka. Qala, sai ce qul, sai ce wa fahu Allah, Allah ya cika mishi. Wa fadala lana min at-tamr kaza wa kaza, aya mana saura daga dabinan ma kaza da kaza. Faraja'tu ila mar'ati, sai na koma zuwa ga matata. Fa qultu, nace mata alam akun haytuki an tukallimi, wannan magana bashi ta kare an biya shi. Annabi ya tahiya shi, kuma shi wannan ya komo yazo ce mishi alam akun haytuki, ban hana ki ba an tukallimi rasulullah, ki ma manzon Allah magana sallallahu alaihi wasallam, fi baiti, a cikin gidana. Kenan so yake ki kame kanki, kada ki mishi magana, kada ki gudun da yake yi, kai je tayi kwaba, ga babban bako ka je ki mini kwaba, ki kyale bakin ki kawai. Fa qala, sai tace tazunnu anna Allah ta'ala yuridu nabiyahu fi baiti thumma yakhruju wa la as'aluhu salata alayya wa ala zawji, tace kana zatan Allah ya koro mini annabin shi yazo har gidana ya huta, ban nemi ba ciya ya mini addu'a da ni da mijina. Kenan wannan roko da tayi alheri ne, kuma annabin ya mata addu'a, ya mata addu'a da ita da mijinta. Kenan wannan saba ma umarnin miji da tayi, ba sabawa bace wanda za a ce tayi rishin kumiya, sabawa ce wanda ta jayo alheri, kuma bi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta girmama, ta nemi addu'a a wajen shi. Wannan dogon hadisin yana nuna mana cewa baban da al-Imam ya kulla akan shi tafsirul ta'am, yawaita abinci, kuma wannan yana nunin cewa mu'jiza ta ma'aiki alaihi salatu wassalam akan wannan yawaita abinci, gashi hadisi hannawa. Kuma wannan hadisin da muka ambato hadisi ne wanda al-Imam Ahmad ya huddo shi cikin musnad, kuma hadisi ne wanda yake da shawahid a cikin sahihul Bukhari. Abinda muka faɗa daidai, Allah bamu wannan ƴan uwa yake nuna mana zirhin ilimi na Al-Hafizud Darimi, Allah mishi rahama. Hadisai ne zai kawo wanda suka shahi tsarki da arwalla da sallah. Farkon da ya fara muqaddima sai kama mana mu'jiza ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, da kuma girman daraja shi da khasa'is kin shi da mu'jizojin shi. Yana gama wannan kuma cikin muqaddima da ya kawo kitabul ilm, zaburarsuwa akan neman ilimi da kiyayewa akan fada akan Allah ba tare da sani ba. Na farko tartibin da yake nuna mana so yake yace mana wannan annabin da zan mutar da maganganin shi to musan matsayin shi kafin je zuwa ga maganganin shi kan tsarki da sallah shine hikimar buɗe mu'jizozi da khasa'is na ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma ingantattu sahihai wanda suke cikin hadisai sannan kuma ya kawo kitabul ilm ya zaburar da mu akan ilimin dada sai ya shiga ba mu abin da muke ya kulla ba littafin akan yadda da sunani ne sunan shine hadisan da suka shahi tsarki da sallah da azumi abwabul fiqh amma sai ya gabatar da wannan nasabar da wannan manuha Allah mushi rahama Allah ji kanshi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.